keep the head boy. Coin the blow with a mega touch. Another one, the green lights. Kuba kusinza tusinza mumanyi. Kuba kutenda tutenda mumanyi. Kuba kwe tusinza bamwita wamanyi. Wamanyi, Yesu wamanyi. Every time me I take a step, yes wanga go pita and step by step. When I fell down, lose my hope, yes wanga bella war and gives me hope. Alina chisechi talina lina chicho chicho lawa wechi unabuna we. Omu kwanu gwegwe kwante ngula kubanga ya fila atela nazukila hey. Chovola maze mwito daddy, ne muziki za sita kubanga ilani na daddy hey. Ebi chunyambi itula daddy, daddy stamina daddy. Ta chikati chikati olinda chikati jangwe neri Yesu yalina abiti laba kuwa security okutani na limit no limit no limit cho. Everybody put your hands in here, get no fear cause the Lord is here. Sure, put your hands in here, get no fear cause the Lord is here.
Mega touch records.
Yeah daddy, Yesu daddy.
Da 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 da